Daliban jami'ar Ogo Owoye da ke jihar Ogun sha biyu ne suka mutu akan titin Shagamu a jihar ta Ogun a wani karon da motar su ta yi da wata babbar mota. Sun hadu da ajalin su ne a lokacin da bus din da suke ciki ta yi taho mugama da wata babbar mota da ke tafe. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun DSP Olumuyiwa Adejobi ya tabbatar da aukuwar hadarin.
About 12 of them died on the spot, 5 females and 7 men. One of them was injured and taken to one hospital in Shagamu.
DSP Olumuyiwa Adejobi yace nan take dalibai 12 suka mutu, mata 5 maza 7, daya kuma da ta ji rauni an kai ta wata asibiti dake Shagamu don yi mata jinya. Adejobi yace direban babbar motar ya ranta a cikin nakare, za su kama shi ba da dadewa ba, sannan za su yi binciken kokop a game da lamarin don gano mai laifi don a hukunta shi. Masu lura da abubuwan da ke kai kawo a kan titunan Najeriya na alakanta hadarurrukan ababen hawa a Najeriya ga abubuwa da yawa, ciki har da rashin kyawun hanyoyi, tukin ganganci, shan kwayoyi masu sanya maye, takunkadar barasa fiye da kima da dai sauransu, wanda ke sanadiyar halakar mutane da dama tare da jikkata wasu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Kanka mutum